الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka na Primica Sis a wannan rana ta Asabar 9 da wata na Jumadal Ula hijirar shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 44 wanda ya dace da 3 da watan 12 watan Disamba miladiyya haihuwar Annabi Isa dinnan Maryam idan tarihi ya inganta shekara 2022 miladiyya ci gaba da karatun littafin Matnul Arba'un An-Nawawi na al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullahi ta'ala wanda yau zamu tashi darasi na 16 a cikin jerin karatun da muke gabatarwa a wannan masallaci mai tarin albarka kafin nan akwai ƴan uwa da yawa da suka samu sanarwar cewa za a bude karatu ko kuma ana karatu a wannan masallacin mai tarin albarka wanda sun yi shauƙin su halarci karatun muna ba su hakuri kasancewar karatu na 40 nawawi da muke gabatarwa a yau an yi darasi guda 15 da duk wanda yake da buƙatar karatutukan zai iya ganin Malam Ismail akwai karatutukan a WhatsApp kuma akwai su a YouTube akwai su a Facebook mutum zai iya nima sai yayi ratrafikin abin da ya kunce masa na karatu amma abin da ya shafi fiqhu gobe in Allah subhanahu wataala ya yarda rana ce ta karatu fiqhu zalla jiya ranar juma'a ranar muke karatun Qur'ani mai girma da kuma abin da ya shafi wanda yake son ya koyi karatu daga ƙasa da ma wanda yake da buƙatar addu'o'i da yake akwai system program da aka fiddo sabo wanda sati mai zawa insha Allah za a arrada shi wa ƴan uwa masu tarin albarka ubangi subhanahu wataala yi mana jagoranci yau darasi na 16 kuma hadisi na 22 ko mali yake cewa an abi abdullahi jabir bin abdullahi al-ansari radiyallahu anhu أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وإذا صليت المكتوبات خطأ مطبعي أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة قال نعم رواه مسلم wannan a hadisin al-Imam Muslim ne fitar da shi a cikin sahihin sa hadisi mai lamba 15 a wannan littafin kuma hadisi mai lamba ta 22 hadisin Jabir dan Abdullah wani ne Jabir dan Abdullah Jabir dan Abdullah al-Ansari sahabin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ne wanda yake mutunan Madina sunansa Jabir sunan babansa Abdullahi sunan kakansa Amr dan Hiram wanda yake daga bani Ghanamin dan Ka'ab dan Salma dai daga cikin mutane suke dangantaka da kabilar Khajraj babansa Abdullahi dan Hiram an kashe sa a yakin Uhud mahaifiyarsa sunanta Nusayba wasu suka ce kuma sunanta Unaysa ita mahaifiyar Abdullahi kin amma abun da yafi shahara shine Nusaybatu bintu Uqbatu bin Uddi al-Ansariya ita ma mutumiyar Madina ce maluman tarihi sun yi sabani wajen kunyarsa wasu suka ce sunan shi Abu Abdullah abunda ake kiran sa da shi shine baban Abdullah wasu suka ce a'a Abu Abdurrahman ne baban Abdurrahman wasu suka ce Abu Muhammad baban Muhammad amma abun da yafi shahara gun maluman hadisi shine ana kiran sa da Abu Abdullah Abu Abdullah wannan shine kunya wanda ake kiranta da shi ake kiran sa da shi ya musulunta yana karamin yaro yana cikin yara da suka musulunta tun kafin su balaga a gaban Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam lokacin da aka zo Aqba al-Saniya wanda ya halarci yakin Badar, da shi aka yi yakin Badar, amma bai je yakin Uhud ba dalilin lokacin yana wa mahaifinsa hidima ta kiyon dabbobi, shi ya sanya babansa bai bar sa ya tafi wannan yakin ba. Lokacin da aka she mahaifinsa a yakin Uhud, daga wannan lokacin duk wani yaki da manzon Allah ya fita bai yi wasa ba da shi aka je, don haka yana cikin gwarazan mutane sahabbai a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wata rana ya taba kwantawa baya da lafiya, annabin Allah ya taka da kafafansa masu daraja ya je gidansa domin ya kai ziyara ya gansa. Lokacin yake bashi labarin yake kai wa manzon Allah kokin cewa idan ya mutu dukiyarsa kalala za ta gade sa, saboda Allah ya ba su dukiya kuma baya da wanda za su yi gado bincin diyarsa. Wannan ya sanya Allah ya saukar da yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala in imra'un halaka, har zuwa ƙarshen aya ta dalilin sa da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan ayar. Abdullahi Jabir dan Abdullah, bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, bai tsaya ba, ya ci gaba da fita wajen tallata addinin Allah subhanahu wa ta'ala, wanda da shi aka yi futuhatikin ƙasar Sham. Bayan an yi futuhat, suka ce an yi ma'arakar Safin tare da shi, wanda wasu daga cikin malamai suka kawo. Sannan kuma bayan wannan ya zauna ne a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ke garin Madina, yana karantarwa, yana cikin mutane masu fatawa, masu karantarwa da ilmantarwa da darastartarwa a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Haka ya bata rayuwa gaba daya yana karantar da mutane addinin Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Adh-Dhahabi alaihi rahmatullahi ta'ala yake cewa game da abun da ya shafi hadisai, wanda shi Abdullahi Jabir dan Abdullahi ya rawaito hadisi ɗaya bayan ɗaya, hadisi 1400 da hadisi 1540 daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi kadai ya kawo hadisai 1000 da hadisi 500 da kuma hadisi 40 daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisansa kadai a cikin littafinsa hadisi guda 58. Al-Imam Muslim ya fitar da al-Imam al-Bukhari da Muslim sun yi ittifaki akan hadisi guda 58, wanda Bukhari ya kasa, Muslim ya kasa, duka hadisi guda ne 58. Imam al-Bukhari ya rawaito hadisan Jabir dan Abdullahi guda 26, Muslim kuma guda 126. Abdullahi dan Jabir dan Abdullah Abu Abdullah ya rasu a shekara ta Hijra 78, ya da shekara 94 a duniya, duka shekarunsa 94 a wannan rayuwa. Malaman tarihi suka ce kafin ya rasu Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya jarrabe sa da rashin lahiya na makanta, idanunsa sun daina gani. Sannan kuma da ya rasu Ubani dan Usmani dan Affan yi masa sallah, ya yi wasiya cewa kad Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi yi masa sallah radiyallahu anhu wa arda, Allah ya kara masa yarda. Kadan daga cikin tarihin Jabir dan Abdullah yake cewa anna rajulan, wani namiji, wanda wannan namijin bai kawo sunansa ba, bai ambaci wani namiji bane, sannan kuma ba ma da buƙatar mu san wane ne shi, dan da akwai buƙata to da ya faɗe sa ko musulunci, duk abun da kaga an yi shiru ba a yi faɗa ba, to ba amfanin ambacin sa ne. In akwai amfanin ka san sa, to Allah subhanahu wataala ko kuma manzon Allah zai sanar da kai game da wannan abun. Duk abin da ka ji an yi shiru a kai, ba mantuwa bane, rahama ce wa ku tahalikai al'umar annabin Allah, annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. To wannan namijin yake cewa sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam, ya zo gun annabi ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ba Jabir bane ya tambaye manzon Allah, shi Jabir gabansa ne aka yi, mun fahimta, Jabir ba shi bane ya tambaye manzon Allah, wani ne ya zo daban ya tambaye annabin Allah a lokacin da aka yi wannan manzon Allah wannan tambayar Jabir na makarantar. Faqala, yace ara'aita, shin bani labari, ma'ana ara'aita bi ma'ana akhbirni, ka bani labari, idza sallaitul maktubat, domin ara'aita tana zawwa da ma'ana shin ka gani kuma ka bani labari. Shine Allah yace ara'aita allazi yukazzibu bid-din, ka ba mu labari game da wanda yake karyatarwa da ranar tashin alkiyama ba ka gani ba ana nihin mushahada bane ana nihin bada labari ne ya halinsa zai kasance wanda yake karyatawa da ranar tashin alkiyama shi Allah yake son mu gane anan to shine man shi ma nan yayi isti'malin ara'aita yace shin ka gani idza sallaitul maktubat idan nayi sallolin farilla al maktubat shine salawatul khams wanda ake dare da wuni Allah ya farlanta mana sallah guda biyar a dukkanin dare da wuni mun yi salloli guda biyar to wannan su ake kiran salawatul maktuba wanda kamar da Allah ya ce inna salata kanat ala al mu'minina kitaban mawquta kuma kowace daga cikin wayannan sallolin tana da lokaci da Allah ya kebance domin a yi ta duk wata ibada da Allah ya tsara a duniya tana da lokacin da ake fara ta kuma akwai lokacin da ake idata duk wata ibada shi yasa babban abu mai muhimmanci daga cikin mafi girman al'amari da yake da muhimmanci a shari'ar addinin musulunci shine gestion da yatan abin da ya shahi kula da lokaci ba wani abu na addini face sai da Allah ya magana kan lokaci a cikin sa babu shi da haka sallah sai Allah ya sanya mata lokaci to shine yake cewa shin kaga ya annabin Allah idan nayi salloli guda biyar malaman suka ce yin sallah ba shi bane ka zo masallaci ka kabbarta a'a ana buƙatar ka yi ta bisa ilimi ka san farilla ka san sunnoni ka san mustahabai ka san wajibai ka san makruhat ka san ya za ka yi ka gyara ta idan mutun ya san wannan shake ce ma yayi sallah idan mutun ya zo yayi sallah bai yi waɗannan ba to ba a kiransa ya san sallah ko kun fahimta duk wanda zai zo yayi sallah bai san sunna ba bai san farilla ba bai san mustahabi ba bai san makruhi ba bai san abin da yake bai kamata ba to ba sallah bace yayi domin da Allah yake cewa yuqimuna salata suna tsaye da sallah ayyu addunaha suna bayar da ita alal wajhil akmal ko alal wajhil tam a irin yadda ya kamata kuma bayar da mutun zai iya bada sallar nan sai yayi ta bisa ilimi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da mala'ika ya karantar da shi sadda ake yin sallah shi ma ya zo karantar da sahabbai annabin Allah ya hawo minbari yayi sallah da ya ida idan ya zo ruku'i sai ya sabko kansa minbari sai ya ruku'i ya musu jira ma sai ya sabko haka yayi har ya kare sallah dan yana sai ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah yadda kuka ga ina yin sallah malamai suka ce man salla ghayra salatin nabi la salata lahu duk wanda ya sallah ba irin ta manzon Allah ba ya da sallah duk yadda kai sallar inda ba irin ta annabi bace baka da sallah shi yasa Nasiruddin Albani Allah ya ji kansa da rahama ya rubuta littafin da mun karanta shi a wannan masallaci ko sifatus salatun nabi sallallahu alaihi wasallam sifatus salatin nabi sallallahu alaihi wasallam ya annabin Allah ya yi sallah yadda manzon Allah ya yi sallah min at-takbir tun kabbara harama ila taslimi hadha wa sallama sallah ka annaka taraha kamar kana ganin manzon Allah yana yin wannan sallar shi yasa akwai buƙatuwar in mutun ya zamanto yana da wannan littafi yana kalla ko da yaushe kana binciko ya annabin Allah yayi sallah almuhim yin sallah ba zan wa masallaci ba kadai a'a dole sai an sanya ilimi a ciki sai kayi ilimi sai kayi ta bisa ilimi shi aikin musulunci aikin da Allah ke bada lada akwai sharadi guda biyu da Allah yake karban wannan aikin idan kai oros wannan sharadin to Allah baya bukata duk wanda zai aiki da Allah zai rubuta masa lada ya zan wajibi daruri kai wannan aikin dan Allah ka nemi yardar Allah a ciki an yakuna khalisan liwajhi Allahil karim wannan aikin kai ne dan neman yardan Allah ba dan wani yayi baka ba da ma mun fahimta an tukhlis Allah fihi kenan ko ka tsarkake Allah a cikin wannan aikin abu nabi dole sai ka kokwayi a manzon Allah yayi tambaya ya ake gane ya annabi yayi aiki na'am ya mutun zai gane cewa ga irin manzon Allah yayi aiki ta hanyar zuwa makaranta ba yadda za a yi ka san annabi ga yadda yayi aiki sai ka zo ina domin kai ba wahayi za a yi maka ba ko a ce ga yadda manzon Allah yayi malamai sun rubuta sun aje naka shine kai mi ka karanta to da haka duk wanda ya sallah ba bisa ilimi ba malam kawai ya je ya duka ne ya tashi Allah ya kare mu da dukawa muna tashi sai Allah ya sa mu yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sai ya ce wa sumtu ramadana na azumci watan ramadan idan aka ce as-siyam huwa al-imsak an al-muftirat wa ash-shahawat min tulu' al-fajr ath-thani ila ghurub ash-shams abunda ake ni da azumi shine kamewa daga dukkanin abinci ko abun sha ko kuma shawa tunketo wa alfijiri na biyu har zuwa faduwar rana, wannan shine azumi. Kuma bi niyyati ta'abbud, da niyyar bautar Allah subhanahu wa ta'ala. Idan mutum ya kame azumi, ya kame bakinsa, ka taso da sahe, ka je wajen aiki ko kasuwa ko office, baka karya ba har aka kai azhar, halla asal baka ci abinci ba, har aka zo magariba baka ci ba, to ba a cewa kai azumi, matukar ba kai kudurta niyyar cewa kai rike baki ba dan bautawa Allah subhanahu wa ta'ala. Ina fatar mun fahimta. Amma idan ka rike bakinka, ka taso baka samu abincin da zaka ci ba, sai ka ce to ni na kulla azumi, to wannan kaga ka kulla mi, kai niyya kenan, ko ka dar ma niyyar yin azumi, dan haka za Allah zai baka ladar wanda yayi azumi. Mun bace zancan ko? Ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, annabin Allah yana tashi daga barci ya waye gari, ya tambaye matansa akwai abinci, su ce babu, sai ya ce na kulla azumi. Da rana, bayan rana ta fito, azumin nafila baya da lokaci, zaka iya yin sa ko da yaushe. Ka kai azhar baka karya, sai ka ce to ni na wuce azumi, Allah zai baka lada. Amma idan ka je magariba baka ayyana cewa ba azumi kake, to baka da lada. Dawul dole sai ka sanya niyya, domin innamal a'malu binniyat. Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu. Malamai suka ce kuma shi azumi ibada ce ta jiki, ibada ce ta jiki. Duk duniya ba wata ibada da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya keɓance ta da wannan mizar kamar azumi, wanda kowa yana yi, kowa yana yi. Ba a keɓance a ce wannan ta talaka bace ko ta masu kuɗi, a'a, kowa yana yi, domin Allah yana so ya ga mutane sawasiya. Kuma ba talaka ba mai kuɗi, ba shugaba, ba wanda ake mulka, kowa yi yake yi. Ibada ce mai matuƙar girman gaske yin azumi, musamman azumin wata Ramadan, babban al'amari ne, wanda ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa man sama ramadana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadisi Imamul Muslim kenan. Duk wanda ya azumci watan Ramadan yana mai imani wa Allah subhanahu wa ta'ala, mai neman yardar Allah a cikin wannan azumin, to Allah subhanahu wa ta'ala zai karkare masa, zai yafe masa kurakuransa, duk abin da ya gabata Allah zai karkare maka, za a yafe maka. Idan kaga azumi abu ne wanda yake da girman gaske. Kuma bancin yin azumin nafila akwai, bancin azumin farilla akwai azumin nafila. Shi wannan yana tambaya ne kawai, wa sumtu ramadana, na azumci wata Ramadan. Kalmar Ramadan ba suna bane, sifa ce, ala wazni fa'lan. Abinda ake ni da Ramadan shine lokacin wanda yake ana nihin zafin sahara, shine ma'anar Ramadan, wanda kusan irin kasashe na jaziral arabiya suna fama da zahi, mu ma nan ai muna fama da shi, ko ba su kade bane. To kaga yin azumi a cikin wannan watan, saboda duk shekara idan ta dawo wannan lokacin ana zafi a ciki, to sai aka suna mishi Ramadan, saboda ana buguwa, ana wahala a ciki. To kuma sai Allah ya sanya yin azumi a cikin wannan watan Ramadan. Kuma kusan hikimar Allah ya san za mu iya yi, domin kuma Allah ya ƙara linka mana lada akan lada. Wanda zai yi azumi a ƙasashen da suke fama, suke da sanyi, da kai da za ka yi azumi da ƙasashen da suke da zafi, wallahi ko ladar ba ɗaya ba ce wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Yin azumi a cikin wannan wahalar ta zafi, akwai lada mai ɗimbin yawa a cikin wannan al'amarin, saboda Allah yana son ya ga an yi ibada, watan badaniya, mutum jikinsa ya ɗan karɓa, shi ma ka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala da gangar jikinka. Shi da yake cewa wa sumtu ramadana, na azumci wata Ramadan. Sai ya ce wa ahlaltul halala, kuma na halattar da halal. Ma'ana ahlaltul halal, fa'altuhu mu'taqidan hillahu, na aikata abun ina mai i'tiqadin cewa wannan abun halali ne. Duk abun da yake, idan aka ce al-halal, abun da yake halal, abun da Ubangiji ya yarda mu yi shi, abun da Allah ya halitta ya yarda da a yi, wanda kuma zaka iya samun lada a ciki, shine halal. Yanzu misalin kaga aure halal ne ko? Allah ya halitta muna mata domin mu samu natsuwa zuwa gare su. Allah ya halitta muna tahiya kasuwanci domin mu ji daɗin bauta masa, domin kusan bautar Allah da talauci ma wuya gare ta. Ba haka ba ne? In mutum bai da kolera, kawaye gari ba ko sisi a aljihunka, to in ba Allah ya gyara wa masallan ma ba za ka yi ba a cikin natsuwa. Kana sallah kana tunanin gida ba shinkafa, kana sallah kana tunanin ana biya ka kuɗin haya, kana sallah kana tunanin kaza. To kaga amma in akwai ɗan abun, sai kuma ka ji da ɗan sauƙi ko? Sai ka huce wannan tunanin. To Allah subhanahu wa ta'ala ya wadata mu daga falalarsa. Shi ne ce ahlaltul halal, na aikata halal, ma'ana na halittar da halali. abinda Allah ya halitta mana suna da yawa, abinda Allah ya halitta mana sun fi abinda Allah ya haranta mana yawa. Abubuwa da Allah ya halitta mana sun fi abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya haranta mana. In duka dibi mu dauko misalin bangaren aure, Allah ya halitta mu kowanne daga cikinmu yana iya mallakan mata guda nawa? Guda hudu. Kaga halali ne kuma ladan Allah bai baka. Sabanin zina mije ce haramun ce, kuma mutun ya kwanta da iyalin shi ladan Allah bai basa. Idan ka dauki bangaren abinci, abincin da Allah ya halitta mana sun fi abincin da Allah ya haranta mana mi yawa. Yanzu sai ka zano abu guda goma da Allah ya halitta maka, ya ga taka kawo abu guda daya wanda Allah ya haranta maka cikin abinci, sai ka tsaya kana tunani kace to ka iya tunano namun alade daga alade fa cikin abinci, eh naman kare da mi kuma da jaki wanda su ba a ci. Doki malamai su yi maganganu a kansa, wasu sun ce ana ci. Abinda yake haramun wanda zo da jini, kaga jini, shan jini haramun ne ko banda abu guda biyu, sefa da anta, su jini ne aiko, sefa jini ce, anta jini ce, kuma Allah ya halitta mana su. Amma kaga ka dibi an ka ce ka ambato abinda Allah ya haranta mana, a yi halitta mana, mu ci kihi, mu ci naman rago, mu ci na saniya, mu ci kaji, mu ci talatalu, duk ci muke, ko ba ka bane. Kaga yanzu da aka ce ambato abin Allah ya haranta, kaga sai ka shiga tunani. In ka dauki bangaren kayan sha, abinda Allah ya haranta mana, a yi halitta mana suna da yawa. Allah ya halitta mana mu sha ruwa, ko mu sha exotic, mu sha maltina, mu sha. Amma abinda Allah ya haranta mana wa? Ya aka ambato giya, sai da mu ce kwaya ko? Kaga ba su da yawa. To abinda Allah ya halitta mana suna da bi, suna da yawa kwarai da gaske. Amma abinda Allah ya haranta mana kaɗan ne. Akwai wasu mutane da suka gabace mu, akwai ababen da aka haranta musu fa, wanda mu a yanzu shari'ar mu halal ne, amma su can gun su haramun ne. Daga ji Allah ya ce kullu ta'am kana hillal li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi. Kaga su Isra'il, Annabi Yaqub can nonon raƙumi haramun ne shan su gare su, da naman raƙumi. To mu kuma yanzu ha na ga cikin abun da yake amfani da lahiyar da lafiyar jikin mutum, wanda a likitancin manzon Allah ya cewa nonon raƙumi daga cikin abun da ke magani a likitancin shugaban halitta sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wanda halittocin zamani sun tabbatar da wannan. Ko nonon raƙumi na da amfani kwarai da gaske. Daga cikin amfaninsa kaɗan, bari in gaya muku ɗaya daga cikin amfanin nonon raƙumi. Ana amfani da shi wajen karya sihiri da samu. Da nonon raƙumi ana karya sihiri. Mutum zai iya amfani da nonon raƙumi da tahurnuwa ya haɗa su, ya sha su yi masa maganin abin da ya shafi tsari da dukkanin miyagun aljannu, da kuma sihiri in ayi masa, ko kuma sihiri a cikinsa ba zai kama sa ba, zai tasiri ba. Da haka ya ce wa ahlaltul halala. Malamai suka ce wa ahlaltul halal, za a iya fassara shi da ma'ana guda biyu. Ma'anar farin i'tiqadu annahu halal, na halittar da halal, ma'ana kasancewar wannan abun halali ne, na yarda cewa abu wannan halal ne, shi ne ma'ana ahlaltul halal. Wasu suka ce a'a wa ahlaltul halala, ma'ana na aikata shi wannan abun na halal, duk abun da yake halal sai na aikata. Wannan ma'anar guda biyu kenan ko? To duka ka game, ka kudurta cewa duk abun da yake halali ka kudurta a zuci wannan halali ne, sannan kuma duk abun da yake haramun ka kudurta a zuci wannan abun menene haramun ne. To abun da yake halal ka kudurta kuma sai ka aikata. Sai ce wa haramtul harama, kuma sai na haramtar da haram, ma'ana ijtanabtul haram, na nisanci haram, mu'taqidan tahrima, ina mai kudurtawa a zuciwa wannan abun haramun ne. Idan aka ce al haramu, shine ma yuthabu tarikahu wa yu'aqabu fa'ila, duk abunda in ka bar sa Allah zai baka lada, idan kuma kai Allah zai baka zunubi, shine haramun. Ko kun fahimta? Haramun shine abunda idan kai Allah zai baka zunubi, in kuma baka bar ka bar sa Allah zai baka lada. Yanzu misali zina haramun ce. Idan mutum ya samu damar yin zina bai yi ba, to Allah zai rubuta masa lada. Idan yayi kuma Allah zai rubuta masa mi zinibi. Sata mite ce? Haramun ce. Idan mutum ya samu damar yin sata bai yi ba, Allah zai rubuta masa ko ladar, ko za a rubuta maka ladar ka bar abin da yake haramun, amma idan ka ruke yi za a rubuta maka zinubi. Mun fahimta? Cin hanci da rashawa haramun ne, idan ka yi za a rubuta maka zinubi. In ka ga samu damar cin hanci da rashawa ba ka yi ba, Allah zai baka mi, zai rubuta maka lada. Ina fatar mun fahimta. To shi haramun shi da duk abin da idan ka yi za a rubuta ma zinubi, idan kuma ka bar sa Allah zai baka lada. Sannan kuma marhala ce, abu ne mai girman gaske a rayuwa, mutum ya samu damar saban Allah ya bari, alamar shi ta imani. Duk wanda ya samu damar aikata haramun jin tsoron Allah ya kama sa ya bar sa, to alama ce ta cewa da imani a zuciya. Ya tabbata a cikin tarihin da manzon Allah ya bayar a zamanin Banu Isra'il, Malam Isma'il, an yi wani mutum wanda bai da aikin komi sai zina, shi zina hatta zai masa riga, in bai ma bai jin daɗi. Kusan har yanzu akwai irin waɗannan mutanen, Allah ya shirye mu ya shirye su, wanda su zina kawai ta zama musu abun sha, wani kawai hattin kawo hal arfahali yake yi da zina. Tare da irin wannan mutum, matsayinka na musulmi kana tin kawo da zina, lalacewa ta kai lalacewa wallahi. To shi zina ta zai masa ruwan jikinsa, in bai zina baya jin daɗi. Wata rana sai ya samu damar yin zina da wata mace da suka yi magana da ita akan darura ta kama ta, za a ba yadda ta iya yi, zai ba ta kuɗi kaza su yi zina akan biyan buƙatar rayuwarta, talauci ya sha mata kai. Sai da ta tube, ya tube, sai ta fashe da kuka, sai ya tambaye ta, ke yawa ya cilasta ki? Ta ce kowa. Jinga muka, kowa jinga muka? Ta ce jinga muka. To miye na kuka? Sai ta tambaye sa, wai shin ka liƙe ƙofofi ina na gidan? Ya ce ƙwarai da gaske. Ta ce wallahi. Ta ce abin da nake kuka, akwai ƙofa ɗaya da baka liƙe ba. Ya ce wace ƙofa ce? Ta ce ƙofar tsakaninka da Allah, Allah na gadon ka, baka sha muke wannan ƙofar ba. To sai jin tsoron Allah ya kama sa. Sai ya fi mata wannan kuɗin, kuma sai ya tashi ya ba ta kuɗin ta tafiyarta. Kuma cikin daren sai Allah ya masa rasuwa. Duk garin fa kowa ya san mashararci ne wajen zina. Wajen zina lamba wanne ya samu shi yana da diploma a cikin zina. Kowa ya san da wannan. Amma abun al'ajabi a wannan daren ya tuba, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa ta dalilin ya bar wannan zinar. Kuma sa washe gari Allah ya turo mala’ika a ƙofar gidansa, aka rubuta ɗan aljanna ne. Idan mutum ya samu damar yin saɓon Allah ya bari, to alama ce ta kai mai imani ne a zuciya. Allah ka ƙara mana imani a zukatanmu. Shi ne ke cewa wa haramtul harama, na haramtar da abin da yake haram. Jama'a mun fahimci haramun ko? Masha Allah. Ka nisanci haramun. Daga misali daga cikin haram akwai shan giya. To mutum ya nisanci haramun. Sannan kuma bayan ka nisanci giyar misali, kuma ka ƙudurta a zuci cewa giyar haramun ce. Amma idan aka waye gari cewa a zuciyarka kai ba ka ganin shan giya haramun ne, sai dai kuma ba ka sha amma ba ka ganin shan giyar haramun ne, to ba ka nisanci haramun ba. Ko kun fahimta? Idan mutum ya ce kai ita giya kawai ruwa ce wanda shi bai ganin matsayinta, bai ganin kasancewarta haramun, amma fa baya sha. To sai mu ce lam yajtanibil haram, bai nisanci haramun ba, saboda bai ƙudurta ba a zuci cewa wannan abun haramun ne. Idan mutum ya ce misalin shi bai zina amma kuma bai ganin zina ba haramun ba ce, to sai mu ce har yanzu dai da shi da wanda yake ba sa da bambanci. Dole sai ka nisan ka ji abun a zuci cewa baya da kyawu, sannan kuma a aikace ka nisanci wannan abun. Ina fatar mun fahimta. Idan kuma aka samu bil aksi, ka kyamaci abun a zuci ka yarda haramun ne kuma kake aikata shi, to kuma a khaffud darar, wannan yafi cutarwa. Misali mutum ya yarda a zuci cewa zina haramun ce amma kuma yana dan tabawa, yana dan yi, to kaga wannan kuma shi ake cewa shina mu Allah karan tsaye, kamar kana fito na fito da waye da Allah subhanahu wa ta'ala. Ina fatar mun fahimta. Domin Ubangiji ya haranta maka abu, to kuma ka zo da wannan abun, kidan kana mu cewa Allah kai ka isa game da wannan abun ne. Ku fahimta? Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a hadisul qudsi, ba wani aiki da dan annabi Adam zai yi wanda Allah yake so, kuma yake samun mutum yake samun soyuwar Allah in yayi sa bisa da kai abin da Allah yake ka yi. Kana samun soyayyar Allah subhanahu wata'ala game da wannan al'amarin. Jama'a mun fahimta, ko tambayar sa ya gayo wannan ababin gaba ɗaya, sai ya ce adkhulul janna, manzo Allah shi zai shiga aljanna. Wai in na tsaya ne sallar farilla guda biyar, subahin, azhar, la'asar, magriba, lisha a cikin lokaci tare da jama'a, sannan nayi azumci watan ramadana, na kiyaye halal, na tsare akan haramun, in na kiyaye wa'annan abu guda hudu, annabin Allah ya zancan aljanna gobe kiyama, shin Allah zai sanya ni aljanna? Sai annabin Allah ya ce na'am, kware da gaske. Annabin Allah ya ce na'am, kware da gaske. Malamai suka ce shin idan mutum ya taƙaita akan wa'annan ababen guda hudu, shikenan zai samu shiga aljanna? Ba shakka, saboda manzon Allah ya nuna masa cewa wannan abun kadai yana sanya mutum shiga aljanna. To jama'a tambaya, ma hiya aljanna? Me tace aljanna? Malamai suka ce aljannatu daru na'imin, daru na'imin a'addaha Allah ta'ala li'ibadihi almuttaqina almukhlas li'ibadihi almu'minina almuttaqina almukhlisina almuttabi'ina lisul almuttabi'ina lirusulihi. Aljanna suka ce daru na'imin, gida ne na holewa, gida ne na jin dadi, gida ne na shagali. A'addahu Allah ta'ala, ubangiji yayi tattalinsa, li'ibadihi almu'minina, da bayinsa masu imani, almuttaqina masu jin tsoransa, almukhlasina masu yi danshi, sannan kuma almuttabi'ina lirusulihi masu yin duk abinda za su yi na ibada suna kokoyin annabawansa. To su ne wannan ita ake cewa aljanna, gida na jin daɗi da Allah ya tanada wa waɗannan mutane. Sun fi mutane guda hudu: masu imani, masu jin tsoron Allah, masu yi dan Allah, masu biyar annabawan Allah. To jama'a da mi Allah ya halicci aljanna. Wata ran Abu Hurairah, Allah ya ƙara masa yarda, kusan sahabban annabi akwai su da karatu, ba irin mu bane su za suna zaune da shi zaman shan shayi, zaman tegumi, zaman gigara, zaman wane ya canza mota, zaman wane ya sai sabon riga. Sahabbai ba sa wannan sana'ar. Sana'ar sahabbai kullun karatu. Wallahi al'azim, ba aikin da sahabbai suka mayar ma da hankali bisa da karatu, babu shi. Shi yasa kullun abin da nake faɗa ma ƴan uwa, mu a yanzu tsakani da Allah bamu da aikin da wuce mu yi karatu, babu shi. Wannan aikin na karantarwa na daga cikin usul kin abin da muka shar'anta wa kawunanmu, musamman tafiyar mu ta fondasiyon Imamu Darul Hijira. Karatu ne zalla, karatu, saboda duk duniya inda kaga an ci gaba da karatu, babu ƙasar da ta ci gaba da jahilci, babu shi. Babu ƙasar da ta ci gaba da jahilci, babu shi. Karatu shi ke sanya mutum ya ƙara gaba. Shi yasa sahabbai suka yi karatu, kuma sai Allah ya ɗaga darajarsu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin, in ji Allah subhanahu wa ta'ala. Daga idan kana son Allah ya ɗaga darajarka, to ka zamanto mai karatu. Shi mai karatu ɗalibin ilimi fa, kun ga yanzu makarantar da kuka zo, na rantse da Allah subhanahu wa ta'ala, wanda babu wani ubangiji bayansa, duk abin da ka haɗu da shi da ka taso daga gidanka zuwa makaranta, sai ya roƙa maka Allah ya gafarta maka kurakuranka. Kun ji abin da na faɗa? Duk abin da kuka haɗu da shi zuwa makarantar nan, ko mai tafiya makaranta a duk inda take, duk abin da ka haɗu da shi kana tafiya, sai ya ce ya Allah ga wani, sai ya kira sunanka fa, ya Allah ga wani ɗan wani zaya makaranta, ya Allah ka ji kansa ka gafarta masa, Allah ka ɗaga darajarsa, buƙatunsa na alkhairi Allah ka biya, kuma bayan alkhairi shari Allah ka kare sa. Ga yamin wani aiki ne zaka je da ake maka wannan addu'ar. Annabin Allah ya ce har kifin da ke cikin ruwa, hatta kifin da ke cikin ruwa yana ma ɗalibin ilimi addu'a. Kuma fa idan ka taso, saboda girmanka fa kai ɗalibin ilimi ba ƙaramin al'amari ba ne, idan ka taso zaka makaranta, to mala'iku ke escortinka, za a shimfiɗa maka tafi na musamman, wanda kasan idan shugaban ƙasa ya zo, ana shimfiɗa masa jan tafi ko ya taka a kai, to kai ka wuce jan tafi, don ka matsayinka ya wuce na shugaban ƙasa. Wallahi al'adin matsayin ɗalibin ilimi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya fi minister, ya yi shugaban ƙasa, ya yi president king assembly, ya fi duk wani mai matsayi a duniya. Domin mala'iku na musamman Allah ke turowa su shimfiɗa fura-fukansu ka taka ka wuce, saboda yarda da abin da za ka je nema, in ji annabin Allah. Wannan ai ba ƙaramar daraja ba ce ko? Sai sa mu dage zuwa karatu, kake wasa da zuwa karatu, ka dage zuwa karatu, ba abin da ya fi neman ilimi wallahi. Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu. To don haka muna zancen aljanna. To sai a ba hure ta mai manzon Allah, ya annabin Allah, aljannan nan da mi Allah ya halicce ta. Sai manzo Allah ya ce aljanna da ruwa Allah ya ta, da ruwa da ruwa Allah yake yayi aljanna sai ce lubnatun min zahabin wa lubnatun min fidda lubna birgin aljanna manzon Allah yace da zinariya da azurha Allah ya kera birgin aka gina aljanna zinariya da azurha sai yace wa turbatuha az-za'faran yashin kasan aljanna za'faran ne wa ballaquha kuma al-misk yace karon aljanna ta al-miski ne ina fatar mun fahimta sai yace kuma wa hasba'uha al-lu'lu' wal-yaqut tsakuwa da take ya take watsa a cikin aljanna manzon Allah yace lu'lu' ne da yaqut diamant ce aka watsa cikin aljanna karfe makamashi mafi tsada a duniya shine dutse a cikin aljanna aka watsa dan ya zamanto ado wa aljanna Allah ka ba mu aljanna to su waye sifayen aljanna sifayen aljanna duk wanda zai shiga aljanna sai an maido shi dan suwa ga gaye shekara 33 inji manzon Allah babu latti zo cikin aljanna duk latti za na suke hororan gemi in aka shiga aljanna yara za a maido su shekara 33 sannan kuma zira'i tsawon annabi adam zira'i 60 sannan kuma ga su a cikin aljanna ba a kakin majina ba a tahiya dushar wani ba yahudi ya tambaye manzon Allah kace annabi kace ana ci cikin aljanna ana sha to ya zantan bayan gari manzon Allah ce ina duniya ake yi kawai in kai koshi sai ka fitta zuba kuma zuwan ma a matsayin me yake danshi yake yi shikenan ka biya bukatar ba a zuwa dushi yanzu a dushi ba larura bane dan Allah wallahi larura ne jidali ne goba gaba ne to aljanna ba a zuwa dushar ba wanda zai tai dushar in ka ji ka koshi sai dai ka fiddo zufa wannan zufan kuma kanshi yake ya cikin aljanna bai ku kun fahimta sannan kuma Allah subhanahu wataala ya hore ma ɗan aljanna nemomi masu dimbin yawa daga cikin nemomin aljanna mu ambata abu guda uku zuwa hudu na farko al-khulud fiha duk wanda ya shiga aljanna malam Jabir bai fitowa duk wanda ya shiga aljanna kalidan fiha abadan ne kana ciki baka hitowa sabanin huta idan mutun ya shiga akwai za a fitar da su a kai su aljanna amma ita kan aljanna ba wanda Allah zai sanya aljanna a fitar da shi a maida shi huta babu shi duk wanda ya shiga ni har abada kun ji nima dai ko nima ta biyu daga cikin ni'imomin aljanna shine waton ita aljannan in aka shiga ana samun yardan Allah subhanahu wataala kuma duk wani gilli duk wani bakin ciki a zuciya Allah na cirewa mutun shi wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana ina fatar mun fahimta abin nan ku daga cikin ni'imomin aljanna shine ɗan aljanna Allah subhanahu wataala zai ba su damar su gansa Allah zai ba ɗan aljanna damar su ga Allah subhanahu wataala ba abin da ya kai wannan daraja da dadi kamar fisa da a ce ga ku ga Allah subhanahu wataala wallahi al'azim ba a hidda mahaliti yau ko shugaban kasa aka ce sunnat silence ya zo garin nan ya ce ki yana buƙatar ka zo ku zauna ku yi audience wai shi ya ce ka zo ku yi audience da shi ya ce ka zo ku yi audience da shi ina jin har RG sai an sa labarinka ba ga bane gai da Allah ba kuma ina kira zato in ba a yi wata ana publicin ka ba kai ne a TikTok kai ne a Facebook kai ne a Instagram Telegram WhatsApp duk ko ina sai an ganka kaka tare da wa shugaban kasa mutun ne hoka warka yana ci yadda kake ci yana sha yadda kake sha yana da bukata da iyalin sai kake da bukata da iyalinka kuma ka hada shi kake wani tinkahu to ina da rabbul izzati wal jabarut ubangijin sammai da kasai a ce gaka ga Allah malam Jabir ba abin da ya fi shi dadi shezu Allah ya ce lil ladina ahsanul husna wa ziyada Allah ya sa Allah ya taimake mu da ganin Allah subhanahu wa ta'ala ga kaga Allah ba abun da ya kai wannan dadin ko sannan kuma ga shi yun'amu bi na'imil janna ana ni'imtar da aljanna da kaya na yan aljanna daga cikin irin kayan da Allah ya tanada cikin aljanna a guguje mu ambaci abu guda biyar bangaren abun da ya shafi abinci baka da matsala cikin abinci a aljanna babu matsalar abinci duk dan aljanna baya da matsala a matsalar abinci aljanna baka biyan takis baka biyan duwan babu wata fatanti duk babu cikin aljanna ba ai maka su abincin ka kuma Allah ya ce yurzaquna ne fa yurzaquna ana ciyar da su kuma duk lokacin da aka maka abinci in ka ci sai ka ji wannan na yanzu yafi nan azu dadi kuma nau'in abinci daya kenan sannan kuma ruwa wai ba famfo bane gare ka ƙorama ce gare ka tabki ne gare ka cikin aljanna kuma tabkin nan akwai na ruwa farare kalau sannan kuma akwai na madara ba irin wannan madara ba da ake hadawa da jakata ko da sauranta ba ita ba ta aljanna ce gangariya sunatullahi ce halittar Allah ce madara lahiya ingantacciya sannan kuma ga korama ta zuma ba irin zumar da ake sa sikari ana bambole ba ba ita ba sannan kuma ga giya ta musamman kuma Allah ya ce ba ta sawan maye wannan ruwa abun da ya shafi sai Allah ya maka wasu ɗan kofofi akwab wasu verkin ne ga sunan birjit cikin aljanna sannan kuma ga su ita giyan ma Allah ya ce fa tana cike da an ma sanya maka cikin verkin kawai buƙatar ake kaji kana so ka sha kawai Allah ya ce an maiti ne an sanya maka ta cikin verkin kawai buƙatar kaji kana buƙatar ka ci kawai ka sha kawai sai ka sha sannan kuma Allah ya ni'imtar da mu ɗan uwa da girman gida cikin aljanna babu wanda yake haya cikin aljanna wallahi babu haya cikin aljanna kuma babu mai cewa babu wanda yake haya ballanta naka damu mota ya mutu gaban ka na bushawa aljanna ba a biyan haya kawai gidanka kwatankwacin duniyan nan so goma girman aljanna gidanka kamar duniya so goma ai annabi Musa taɓa tambayar Allah yake cewa wai wanne mutum ne zai zo ƙarshe cikin aljanna sai Allah ya ce wa annabi Musa shine wanda zai zo a aljanna ya ce kowa ya shiga gidansa sai Allah ya ce masa shiga aljanna sai ya leka aljanna sai ga ko ina akwai mutane sai ya ce mu Allah ya Allah kowa ya kama furinsa sai Allah ya ce masa ba za ka so ba in baka matsayi ko gida kwatankwacin wanda yayi mulkin duniya daga gabas har yamma kudu da arewa sai ya ce mu Allah na yarda sai Allah ya ce mun baka gidan aljanna kwatankwacin mulkin duniya so daya an kara maka an kara maka an kara maka jama'a mun fahimta wannan kadan daga cikin nimomin aljanna sannan kuma a aljanna babu gaburo ba a gaburin cikin aljanna wallahi al'adin babu gaburo cikin duk Allah ya aurar da su kuma da ƴan mata hurul ain ko zahurul ain kai wallahi duk da kake jin da baka santa ba sai in kun hadu da ita sai zuwa wani daga cikin magabata ya taba mafalki ya ga matan aljanna ba ta da kawa da matan duniya sai ya ce mata yana ganin ta sai ya ce mata man anti ya amatallah baiwa Allah wace ki zake ta ce ai in kana cin hurul ina ce kwarai ta ce ni ce hurul ina cikin mata hurul in sai ya ce mata dan Allah aura min kanki ya ce mata je ka biya sadaki ya ce na ki ga sadaki ta ce wajen mahalicci na sai ta mai ta to tsaya ki je wajen Allah biya sadakin ki ta ce mata yin azumin nafila da qiyamul layli azumin nafila da qiyamul layli kaga sadakin ta kenan ko to duk wanda yake son ya samu hurul in to ya matsa da azumin nafila da qiyamul layli abinda zai birga ka da hurul in shine idanunta Allah ya ce manya ne kuma farare farin kuma baki yake wa Yesu kana kalla watan zaka ji kamuwar kallo wallahi kana kallanta ka zan kamuwar mace ka kalli mace sannan kuma abunda zai kara baka mamaki annabin Allah ya ce da matar aljanna ita hurul inkin za ta leko duniya da rana irin 12 na rana ko annabin Allah ya ce wallahi rana bacewa za ta yi ba wanda zai ga hasken rana ba a ganin hasken rana tsabar hasken ita wannan matar ka Allah ka aura mana hurul in ashe akwai abubuwa cikin aljanna kuma ke cewa abunda take daure gashin kanta da shi me ake ce masa shushuko a shushun da take daure makamin da take kama gashin ta da shi mazala ke cewa yafi duniya da abun da ke cikin ta da zaka ba da duniya da abun da ke cikin ta baya sanyan wannan abun inji annabin Allah kuma ga ta nan kuma huba mace dai za a baka ba mai zama da mace guda cikin aljanna ko baka kara ba duniya gaje kiyama sai ka kara 73 ko Allah zai ba mu 73 malam Jabir kai akwai haraka cikin aljanna Allah ya kai mu Allah ya samu wange lafiya Allah ka arzuta mu da shiga aljanna wannan kadan daga cikin abun da ya shafi aljanna to bancin wannan aiki ɗan uwa menene ke kuma sa mutun aljanna a gurguje akwai abubuwa guda goma wanda idan mutun ya rike su zai shiga aljanna ku rubuta tare da ni abu guda goma in ka rike ka shiga aljanna abu na fari karanta ayatul kursi bayan kowace sallar farilla idan kana son ka shiga aljanna to kakkai wasa da karanta ayatul kursi bayan kowace sallah ya tabbata a hadisin annabi Muhammad hadisin al-Imam Muslim hadisin da Umama al-Bahli ya rawaito annabin Allah ya ce man qara'a ayatul kursi dubra kulli salatin maktubatin lam yamna'uhu min dukhulil jannati illa al-maut duk wanda yake karatun ayatul kursi bayan kowace sallar farilla guda biyar kana karanta ta, manzon Allah ya ce ba abin da zai hana maka shiga aljanna sai mutuwa. In ka ga shiga aljanna ba kawai mutu baka mutu bane, kana mutuwa ina za a kai ka aljanna. Jama'a mun fahimta, daga duk masu saurin nan in aka kare sallah kaga mutun ya fara manipulating portable, ya shiga yayi connected ko kuma ya tashi ya hita, ka rage ka zauna ka dage ka karanta ayatul kursi. In ka mutu kana yi, manzon Allah ya ce zaka shiga aljanna. Abu na biyu da ke sanya mutum aljanna shine yin sallah guda 12 raka'a 12 a wuni. Hadisin Ummu Habiba Ramlatu bintu Abi Sufyan radiyallahu anha wa ardaha ummul mu'minin matar annabi Muhammad take cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul, tace naji manzon Allah yana fada, yace ma min abdin muslimin, ba wani bawan Allah musulmi, yusalli lillahi ta'ala kulla yawmin tintai 10 raka'a tatawwu'an ghayra al-farida illa bana Allahu lahu baita fil jannah, ba wani bawan Allah musulmi daya da zai yi wa Allah raka'a guda 12 da wuni, a wuni kai raka'a guda 12 nafila ba farilla ba. Tace annabin Allah ya ce face sai Allah ya gina maka gida cikin aljanna. Duk wanda ya rike yin raka'a 12 da wuni, za ka yi raka'a 12 a wuni nafila ba farilla ba har ka mutu kana yi, manzon Allah ya ce duk wanda ya dawoma da wannan in ya mutu zai shiga aljanna. Kafin ka shiga mutu annabin Allah ya ce Allah ya gina maka gida cikin aljanna. Abu na nawa kenan? Na biyu. Abu na uku, ɗabi'antuwa da kyakkyawan ɗabi'a, ka zamanto mutum mai kyakkyawan ɗabi'a. Hadisin Abu Darda Allah ya ƙara masa yarda yace naji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, annabin Allah yake cewa ma min shay'in asqalu fi mizanil mu'mini yawmal qiyamati min husnul khulq, ba wani abu da yake da yauni kwarai da gaske akan ma'aunin mutum mai imani ranar tashin alkiyama fiye da kyakkyawan ɗabi'a. Ka zamanto mutum mai kyakkyawan ɗabi'a. Aka tambaye manzon Allah me ke sa mutum ke aljanna da marmaza, manzon Allah ya ce jin tsoron Allah da kyakkyawan ɗabi'a. Idan mutum ya simfatta da jin tsoron Allah da kyakkyawan ɗabi'a, annabin Allah ya ce zai shiga aljanna. Jama'a mun fahimta, ka zamanto mai kyakkyawan ɗabi'a, mai haƙuri, mai gudda wato mai haɗe hushi, mai tauta, mai sakin huska, ka zama abu kika ɗabi'a suna da yawa ko? Tsakaninka da iyalinka, tsakaninka da abokananka, tsakaninka da ma'aikatanka, tsakaninka da wanda kake shugabanci, tsakaninka da wanda suke shugabantarka, da kowa ka zamanto mai kyakkyawan ɗabi'a. Abu na hudu ƴan uwa shine yawan ƙoƙari akan yin tsarki, akan zama akan arwalla. Zama da arwalla, yawaita zama da arwalla na sa mutum ya shiga aljanna. Hadisin Aba Hurairah, hadisin Bilal wanda Aba Hurairah ya fitar da shi, ba manta ba, Aba Hurairah hadisin Imam al-Bukhari da Muslim, wata ranar manzon Allah yake cewa ya Bilal, ya kai Bilal, hadithni bi arda amalin amaltahu, Bilal faɗa min wani aiki ne ka aikata, fil islami a cikin musulunci, yace fa inni sami'tu dabba na alayka baina yadayya fil janna, yace ka san abun mamaki, naji tafiyar takalminka, bugawar takalminka baya gare ni a cikin aljanna. Ina jin ina aljanna, ina tafi cikin aljanna, sai na ji ka Bilal a baya takalminka suna bugawa, wai faɗa min a musulunci wani aiki ne ka haka samu wannan darajar? Sai ya ce wa manzon Allah, ma amiltu amalan arja indi anni lam atahhar tuhuran fi sa'ati laylin aw naharin illa sallaytu bidhalika tuhur bidhalika tuhur ma kataba Allahu li an usalli. Yace abu annabin Allah, abu guda na sani shine ban taba shiga dushar ba nayi tsarki, in na fito face sai nayi arwalla, kuma duk in nayi shiga dush na fito nayi arwalla, to sai nayi sallar nafila da wannan arwallar iya gurgurdan abinda Allah ya kaddata in sallata. Ko kun fahimta? Yana zama da ni duk in ya shiga dushi ya fito sai yami, sai yayi arwalla, kuma in yayi arwalla sai yami, sai yayi sallar nafila, yace iya gurgurdan abinda Allah ya kaddarta masa. Yace in akwai abinda yasa Allah ya bani wannan matsayin cikin aljanna, wannan aikin ne na aikata. Jama'a mun fahimta? Abu na biyar, kada ka kuskura ko cikin goman nan azano ba da naka ba fa, kada ka yarda azano ba da naka ba. Abu na biyar, Alhirsu ala ada'is salawatil maktuba wa al-mafruda. Kada manto mai kokarin yin sallar farilla, kakkai wasa. Duk halin da ake ciki kana wasa da sallar farilla, kakkai wasa. Ya tabbata a hadisin Rubai'ah bin Ka'ab al-Aslami, hadisin da al-Imam Muslim ya fitar da shi. Wata rana yace shi Rubai'ah ya tambaye manzon Allah yace kuntu abitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, na kasance ina kwana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa ataituhu bi wudu'in, sai da kawo manzon Allah da ruwan arwalla. Wa hajati, da kuma abinda annabi yake da bukata. Yace idan annabi ya so yin arwalla, ni nake kawo manzon Allah ruwan arwalla. In yana da wata bukata ni ke manzon Allah ma, sai in je in ka masa wannan. Fa qala li, yace wata rana muna zaune da manzon Allah, sai annabi yace misal wani muna mun yi zama da kai, ya kamata ka tambaye ni, tambaye ni me kake bukata. Sai ce manzon Allah, as'aluka murafaqatuka fil janna, annabin Allah ina roƙonka, yana muke duniya muna tare, ina roƙo a bani damar in shiga aljanna, da zamanto abokin tafiyarka a cikin aljanna. Kaga yanzu kai sai aka tambaye ka me kake so, kace kawai Lexus V8 kake bukata, da villa kuma ka shambur turasa da kuma zanowa. A to su sahabbai kawai abin suke da bukata aljanna, ba ga bane ka ce kai mace hudu horare armo wacce kabila ka aro wannan kabila shi kadai da muka saba gaba. Amma ba shi bai tabbi bai gaya manzo Allah wannan ba, yace annabin Allah, as'aluka murafaqatuka fil janna, ina son na samu damar yin abokata da kai, da zamanto ina bayanka a cikin aljanna. Sai manzo Allah yace masa aw ghairu zalik, ba wani sai wannan. Kala yace huwa zaka, yace manzon Allah, duk duniya ba abin da nake bukata sai wannan. Sai annabin Allah yace masa, idan kana son ka zamanto aboki na a aljanna, ka shiga aljannan kenan ko, sai yace masa fa'ini ala nafsika bikasrati sujudi, ka taimaka ma kanka, ka taimaka min da kanka da yawaita sajada, ka zamanto mai yawan sallawa Allah subhanahu wataala. Jama'a mun fahimci hadisin, ashe yawan ta sajada wa Allah, yin sallah na sanya Allah ya baiwa mutumi aljanna. Abu na shidda da ke sa mutum ya samu aljanna shine yin aikin haji da wanda Allah ya hore ma. In ka samu dama, kakkai wasa, kaka ce sai kayi aure, sai ka sayi mota, sai kayi wayi, a'a, kana samun damar ta yi maka fece ka je ka yi aikin haji, kakkai wasa. Aikin haji na da falala kware da gaske. Hadisin annabin Allah, annabi Muhammad, hadisin Abu Huraira, manzo Allah ce man hajja falam yarfus wa lam yafsuq raja'a ka yawmin waladatuhu ummuhu, duk wanda yaje yayi aikin haji bai yi fasikanci ba, sannan kuma bai yi jima'i da iyalinsa ba, har ya dawo bai kusanci mace ba, bai bai da shawara har ya dawo, an yanzu ma ba shawara. Ka tambayi masu sahiya aikin haji Malam Jabir, saboda cuɗanya da ake maza da mata, ta sanya hukumar Saudiya yanzu sun dauki matakin, kana sabka magani ake baka kasha da kashe shawara. Wani sai ya je ya taso, sai ya je ya dawo bai san yana bai jin yana buka, yana shawon mace. Ku tambaye masu zuwa aiki shi ba kula bai. Hatta da Allah suke tayya karatu irin Madina da sauran kasashe, a cikin abinci ake samu su maganin kashe shawa, saboda in akwai wannan fitinar karatun ba zai yi ba ko. To kuma musamman irin aikin haji mausum kabir, wanda zaka ga mata da maza ana cuɗanya, ba inda Allah ya da a cuɗanya da maza da mata, sai ina sai aikin haji. Kuma in ka kuduta sabon Allah a zuciya ma, sai a rubuta maka zunubi aikin haji. Shi yasa suka dauki matakin karewa mutane lagon shawa. To annabi ya ce duk wanda ya je aikin haji, yayi aikin haji bai yi fasikanci ba, bai yi zage-zage ba, bai yi gigira ba, bai annamimanci ba, sannan kuma bai kusanci iyalinsa ba, zai dawo kamar radda mahaifiyarsa ta haife sa, bai da zunubin ko dai a duniya. In ya mutu ina za shi? Alhajjul mabrur laysa lahu aljazaa illa aljanna. Ila fatan mun fahimta. Abu na bakwai da ke sanya mutum ya shiga aljanna, ƴan uwa, imatatul adha an at-tariqi, budda kazanta game da hanya, a duk abin da zai tutawa musulmi to ka doke shi daga hanya. Duk abin da zai tutawa musulmi budda shi, na sanya ka samu aljanna. Bari ku ji kissar wani bawan Allah da annabi ya bada labari. Manzon Allah yake cewa a cikin hadisin da Imam Muslim ya fitar da shi, hadisin Abu Huraira, yace laqad ra'aytu rajulan yataqallabu fil jannati fi shajaratin qata'aha min dhahri at-tariq kana tu'dhi an-nas. Annabin Allah ya ce laqad ra'aytu rajulan, yace wallahi na ga wani mutum, fil janna, ya taqallabu fil janna, yana kai kawo cikin aljanna, ya kai nan ya kai nan, yana murewa yana fatawa cikin aljanna. Sannan ce kun san miye yi? Sahabi suka ce miye yayi? Yace bi shajaratin, fi shajaratin qata'aha, dalilin wata itaciya da ya cire ta, an min zahri tariqi, take saman hanya, kanat tu'dhin nas, wannan itaciyar ta kasance tana tutawa mutane. Shi fa aikin da yayi aiki ne guda, ita yake da kai saman hanya da yake tutawa duk wanda yazo zai biyawa. To sai ya ga bar shi cire wannan itaciyar, sai ya cire ta saboda mutane su amfana. Manzon Allah yace dalili wannan yake watsayawa cikin aljanna. Mu yanzu muke karo tutar ma a cikin, wasai kaga mutane sun zauna wai a ce wai wai mai riba ta aiki, to kai aiki kake yi? Wai titi wai dole sai an zo an share mai, shi bai sharewa. Allah ya sa mu dace. Abu na takwas daga cikin abun da ke sanya mutane mutun ya samu shiga aljanna shine at-ta'affufu an su'alin nas. Ka iya kama kanka daga neman tambayar mutane, ka iya kama kanka da tambayar mutane. Wasu sahabbai, wasu mutane suka zo wajen manzon Allah suka tambaye annabi bukata, annabi ya doke ya basu, suka tambaye manzon Allah ya doka ya basu, suna tambayar har abun da ke da manzon Allah ya kare. Sai annabin Allah ya ce man yasta'fif, duk wanda ya kame kansa daga tambayar mutane, to Allah zai kamar da shi daga shiga huta. Sannan kuma duk wanda ya haƙura, Allah zai hankurar da shi, wa Allah zai haƙurar da shi, zai ba shi ladan masu haƙuri. Ashe kama kai daga tambaya na daga cikin abin da ke sanya mutum ya samu shiga aljanna. Ina batar mun fahimta. Abu na tara shine al-ihsanu ilal banat. Idan Allah ya baka diya mace ki ta mata, wai ba tsari bane na turawa, wannan abu ne suka doka, suna wai zancen protection de la femme et de la femme. Wannan ai tinti musulunci ya kula da wannan bangare. Ku ji hadisin Aisha, Allah ya kara mata yarda, tana zaune a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai wata mata ta shigo da ɗiyanta guda biyu, sai ta ce a bata abin da tana da bukatar abinci. Aisha ta ce ba komai sai dabino guda biyu ne, dabino guda uku. Sai ta ɗauki wannan dabinon ta ba su guda biyu, sai ta rike guda ɗaya. To sai wannan matar ta tsaga wannan dabinon, sai ta bai wa ɗiyanta kowanne rabi. Za ta sa nata baki, sai suka aza kuka, suka ce suna son wannan, sai ta ɗauka ta basu. Da Aisha ta da manzon Allah ya dawo, sai Aisha ta bashi labari, sai annabin Allah ya ce duk wanda Allah ya ba ɗiya guda biyu mata, idan Allah ya baka ɗiya biyu mata, ka tarbiyyantar da su, ka kula da su, suka kai aure, ka aurar da su, annabin Allah ya ce kunna lahu hijaban minan nari, Allah zai kare ka daga shiga wuta dalilin wannan tarbiyyar da kai musu. Kashi kaga ɗiya mata akwai alkhairi tare da su, ko ba ga bane? Abu na ƙarshe ƴan uwa shine yin, akwai wata addu'a da in mutum ya rike ta kullum da sahi za ka yi, to in ka mutu da a wannan wunin ka mutu dan aljanna, in kuma ka yi ta da dare ka mutu dan aljanna, shine sayyidul istighfar. Duk wanda ya sayyidul istighfar, manzon Allah ya ce dan aljanna, in ya mutu cikin wannan wunin ya mutu dan aljanna. Ya ake sayyidul istighfar? Shine ka ce Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Duk wanda ya fadi wannan addu'ar, inji manzon Allah da sahe, kafin yammaci, kafin rana ta fadu, sai ka mutu, manzon Allah ce ka mutu dan aljanna. In kuma ka yi ta da dare, kafin gari ya waye, ka mutu, manzon Allah ce ka mutu dan aljanna. Addu'ar ita ce Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu da aljanna. Karshen hadisin kenan, kuma Malam Jabir, wannan shine iya karshen hadisin kenan. Allah subhanahu wa ta'ala ya amfani da mu kurakure, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe muna. Sai kuma gobe idan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kaddara, ci gaba da karatun littafin fiqhu na al-akhdari na Muhammad bin Abdurrahman al-akhdari alayhi rahmatullahi ta'ala. Da fatan abinda muka karanta, Allah ya bamu ikon aiki daga ciki. Ina ba da shawara cikin waɗannan ababen guda goma,
kowa yin duki nashi rabo in ka kasa wancan ka rike wannan ubangiji subhanahu wataala ya sanya aljanna ce mu kamar mu Allah subhanahu wataala ya taimake mu da taimakon sa ya iya mu da iyawarsa fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka sallallahu sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira wa assalamu alaikum wa rahmatullah.